Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mita 22 da 25. A jamhuriyar Najeriya za iya jin mu ta gidajen radion amfani ko Far'a ko Sarauniya ko Nomad ko Niya FM ko kuma Dalol FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko ina a kuma ko da yaushe ta kafar sadarwar internet wato a voahausa.com ko kuma sashinhausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum. Mahmud Lalo ne tare da sauran abokanan aiki daga nan birnin Washington DC. Muke fatan kun tashi lafiya. Ladan Ibrahim Ayawa na tafe da shirin zabe ko nadi. Amma kafin nan bari mu fara da jin cikakkun labaran duniya.
Masare assalamu alaikum. Ga labaran mai karanto su Ladan Ibrahim Ayawa. Sabon binciken da hukumar kula da al'amuran shige da fice ta kasa da kasa ta fitar wannan kwanan nan ta ce an samu karuwa masu zuwa kasashen Turai cirani. Kungiyar ta ce waɗannan mutane suna tsallaka Sahara zuwa kasashen yammacin Afirka ya kai ga Algeria, daga nan sai su fada Libya, Kano, Sinosa sai Turai. Rahoton ya bayyana cewa mutane sama da 60,000 suka tsallaka daga yankin Agadez na Jamhuriyar Nijar a tsakanin watan Fabrairu da Afrilu, kuma an tabbatar cewa daga cikin waɗannan adadin kashi 2/3 su sun tashi ne daga Jamhuriyar Nijar zuwa Afirka ta Arewa, yayin da sauran suka kunshi waɗanda suke dawowa ne ta cikin ƙasar ta Nijar. Binciken ya nuna cewa mafi yawancin waɗannan 'yan ciranin sun fito ne daga Najeriya da Jamhuriyar Nijar, sai kuma akwai wasu 'yan ƙasashe da suka haɗa da Senegal, Gambia, Mali da Kamaru. Mai magana da hukumar Joel Milman ya ce abin da ya sa aka ƙara samun hawan mutanen da ke tsallaka Saharan domin zuwa ƙasashen Turai cirani ba saboda komai ba ne, sai don arhanyar da masu fasa ƙwarin mutane suke wannan aiki cikin farashi mai rahusa. Ya ce farashin da suke karɓa daga hannun matafiyar ku bai haura dala Amurka 85 ba. Milin ce tafiyar da ke da tsawon gaske kuma bai fi a biya waɗannan kuɗaɗen ba. Ya ce sautari wannan tafiya suna mutuwa akan hanyarsu, domin rahotanni sun tabbatar da mutuwar mutane da yawan gaske akan hanyarsu ta ganin sun isa Turai ɗin. Mujallar nan mai wallafa bayanai game da harkokin wajen Amurka ta ce fadar White House ta aike wa ƙasar Saudiya bom ɗin nan mai hango mutane cikin abin hawansu kuma ta yi ragaraga da su. Mujallar ta ce Amurka ta aike wa Saudiya da wannan makami a asirce domin amsa roƙon da ƙasar ta yi mata na cewa tana buƙatar gudunmuwarta da makamai na yakin da take yi da 'yan Shia da ke Yemen. A cikin labarin da mujallar ta wallafa ranar Juma'a, ta ambato cewa wani babban jami'in gwamnatin ƙasar Amurka wanda bai da ambaci sunansa ba ya bayyana cewa an aika wa ƙasar da wannan makamin, duk da yake cewa an hana amfani da wannan irin makami domin ko sojojin taron dangin da Saudi Arabia ke wa jagoranci wajen fada da yan Houthi sun yi amfani da wannan makami a wasu wuraren da farar hula suke da zama. Ƙasashe sama da 100 ne dai suka sa hannu a yarjejeniyar hana amfani da wannan makamin domin sanin illarsa, sai dai ƙasashen da ke kera shi wannan makamin kamar su Amurka, China da Russia duba wasu hannu ba a cikin wannan yarjejeniyar. Hukumar Lafiya ta Duniya ta yi watsi da kiran da ake yi na cewa wai a ɗaga wasan Olympic da za a yi a Rio saboda ɓullan cutar Zika a ƙasar ta Brazil. A jiya Asabar ne hukumar ta fitar da sanarwar cewa canza wannan lokaci ko kuma kashe wasan gaba ɗayansa ba wani abu da zai rage wajen yaɗuwar wannan cutar. Hukumar ta ba da sanarwar cewa maimakon dakatar da wasan ko kuma rage shi, abin da ya dace shi ne tabbatar da an rage abin da ke haddasa yaduwar sauro musamman inda ake da cinkoson mutane. Sai dai a wata buɗaɗɗiyar wasiƙar da ke ɗauke da sa hannun ƙwararrun masana kiwon lafiya daga ƙasashe sama da 24 dukkansu a fannin kiwon lafiya da tsaftace muhalli kai har ma da masana daga jami'o'i suka ce tafiyar da wannan wasan a ƙasar da ke da wannan cutar ba abin da ya fi haka nuna rashin sanin ya kamata ko kuma saɓawa aikin kiwon lafiya. Cikin waɗanda suka sawa wannan wasiƙar hannu ko har da tsohon mai bayar da shawara a harkokin kimiyya na fadar White House Dr. Philip Rubin, amma babban darakta na hukumar lafiya ta duniya mai kula da ɓullan cututtuka da ba da agajin gaggawa Bruce Aylward ya ce ana iya ci gaba da wasan kamar yadda aka tsara shi ba matsala sakamakon irin bayanan da hukumar ta samu game da haɗarin da ke tattare da cutar. Sai dai ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasar Brazil ta sa kafa ta yi fitali da wannan wasiƙar, ta ce daga watan Agustan na shekarar bara ne aka samu ƙarancin mutanen da suka kamu da wannan cutar. Brazil dai ita ce ƙasar da wannan cutar ta zika ta ɓarke kuma ta kamari domin ku ta bayyana cewa dubu mutane suka samu kamu da cutan musamman ma mata masu juna biyu. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Amurya Amurka da kenan birnin Washington DC. Sojojin saman Amurka da haɗin gwiwan sojojin Atlari na ƙasar Turkiya sun hallaka wasu masu tsananin kishin addini har su 104 a arewacin Syria, kamar yadda kamfanin dillancin labaran ƙasar ta Turkiya ta ruwaito. Kamfanin dillancin labarai na Anadolu ya ruwaito cewa jiya Asabar cewa a ranar Juma'a ne aka kai wannan harin a matsayin ramuwar gayya ga wani roka da kungiyar ta IS ta harba a bakin iyakar Turkiya da ke lardin Kilis, kuma hakan ya yi dalilin mutuwar mutane biyar. Hakan kuma kamfanin dillancin labaran ya ce sojojin da Amurka ke jagoranci da suka kai wannan harin ya lalata gidaje bakwai wanda kungiyar ta IS ke amfani da shi a matsayin babban ofishinta. A cikin wannan shekarar dai mutane 21 ne aka kashe a Kilis, kana dewa kuma aka ji musu rauni, dukku sakamakon harin bom da ake kaiwa ne daga bakin iyakar ƙasar Syria, inda sautari Turkiya take mayar da martani ga ISIS ta amfani da makamin Atlari. Ko a cikin farkon wannan watan a cikin ire-iren waɗannan harharan sai Turkiya ta kashe wa 'yan ISIS mayakanta har su 55. Haka ma a wani wuri a cikin Syria ranar Juma'a IS ta kaddamar da hari a gunduma Aleppo, inda ta tabbatar da datse hanyar da ake kaiwa sojojin 'yan tawaye abubuwan bukatar su, domin ko an yi taba ta kashi ne da 'yan tawayen, kuma sun yi haka ne har zuwa tsawon daren Juma'a wayewar garin Asabar. Yayin da ake dabda zaben sabon shugaban kasa a Amurka bayan zabe bisa zabe da aka yi na fidda gwani a fitattun jami'un nan guda biyu, alamu sun tabbatar cewa Amurka ba sa bukatar fitattun 'yan takarar jami'un, wato Hillary ta jam'iyyar Democrat da Donald Trump na jam'iyyar Republican. Abinda kawai rage shine mutane da ke jami'iyyar nan na mutanen nan da ke da sassaucin ra'ayi waɗanda aka sani wajen tafiyar da gwamnati cikin hanya mai sauki su ne zaɓin da ya rage wa Amurkawa da za su iya ba kuri'unsu ga duk faɗin jihohin na 50 da ke wannan ƙasar. Sai dai kuma Amurkawa ƙalilan ne suka san manufar wannan jam'iyya. An da ya kafa ita wannan jam'iyya ce a cikin shekarar 1971. Kuma sautari tana ba da zaɓi ne a inda fitattun jami'un nan biyu suka gaza, wato Democrat da Republican, musamman akan abubuwan da suka shafi rage sa hannun gwamnati akan komi da komi, kama daga tattalin arziki zuwa harkokin yau da kullum.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla yanzu kuma lokaci ne da Ladan Ibrahim Ayawa zai gabatar da shirinsa na zabe ko nadi.
Jama'a barkamu da warhaka, da masu saduwa da ku a cikin wani sabon shirin zabe ko nadi wanda ni Ladan Ibrahim Ayawa ke shiryawa kuma na gabatar. Yau shirin zai leƙa jamhuriyar Niger ne wadda ba ta dade da kammala zaben shugaban kasa ba, kuma yanzu haka ta fitar da tsarin gudanar da zaben kananan hukumomi, wato jadawalin zaben. Sai dai yayin da 'yan jam'iyya mai mulki ke yaba wannan hubbasan wasu ko cewa suke yi da sauran lale. Wakilin sashen Hausa Sulaiman Muni Barma ya tattauna da wasu masu ruwa da tsaki akan wannan zaben, kama daga masu yabo zuwa masu suka har ma da 'yan rajin kare demokradiyya. Da farko dai ga Abdulkadir Muhammad, magatakarda na biyu na jam'iyyar PNDS tarayya a yankin Tawa, kuma Sula ya fara tambayar sa ne ko jami'ar su ta shirya ta shiga cikin wannan zaben ganin cewa ba daidai da kammala zaben shugaban kasa ba.
To kasan ita jam'iyyar siyasa ta PNDS tarayya, wato a kowane lokaci cikin shiri take. Jam'iyya ce wadda yake tana da kimtsi, tana da tsari, kuma tana bayar da horo na demokradiyya da na siyasa ga magoya bayanta. Kenan mu zabe abu ne wanda muka saba, kuma a kowane lokaci muka shirye shi. Siyasa muna yin ta kasan kamar kowane lokaci, a harshen Faransanci ana cewa wani pas socialist par hazard. Don haka kenan zabe lokaci ne muke jira.
Yan adawa na ganin shi wannan zabe kamar suna da shakku a kansa, ganin cewa zabe na farko zagaye na farko na zaben shugaban kasa da na biyu da ma na majalisar dokokin kasa kamar sun kwatanta cewa lalle shine zabe mafi muni da aka taba gudanarwa a wannan kasa saboda haka suke ganin kamar kusan yanzu ma karshen ta za mu maimaita waɗannan abubuwa da suka wakana
to ka san ita siyasa kowa da nashi salo da kuma irin nashi kamalin da yi da kai zancen abokanan hamayya ko kuma ce gwagwarmayar siyasa ka san a lokacin zabe babu irin maganar da basu gayi ba kuma suka komo suka yi amai suka lashe yau ka gani sun ce shugaban kasa da kanshi da aka zaba ba su yarda da shi ba a matsayin shugaban kasa sun ce duka hukumomi da duka ma'aikatu na gwamnati ba su yarda da su ba kuma karewa da karau yau wani sakamakon ya bada ga su a cikin majalisar dokoki wasu har gwagwarmayar neman makami suka yi a cikin kwamitin zartarwa na majalisar dokoki ta kasa kenan ka gani magana in ta yan adawa ce sai mu ce magana ce ta siyasa salo ne na kamalin da yi irin na kowa kenan wannan abu ba ya ba mu mamaki
amma shi ko Alhaji Rabiu Kane na jami'ar MNSD adawa da Suleiman ya tambaye shi irin kimtsin da suka yi wa wannan zaben na kananan hukumomi sai fara bayani kamar haka
lokacin zaben ne aka bada kana tabbatar an mai zaben wannan lokacin inda ana yin shawara in an yi shawara can lokacin mu shere miki ai jami'ar MNSD mai mun za mu tafi cikin zauren taron jami'ar CNDP mu azo an su sharadu wanda ya kamata a gyara siyasar kasar ga saboda tunda muke zabe shekaru da shekaru mu taba samun matsalar zabe ba irin wanga zaben lokacin shugaban kasa Muhammadu Isu
ta kila mai sauraro zai ce ai ba gwamnati ke shirye zabe ba hukumar zabe sai ni ce yake da alhakin haka
kai yau dai indoci ake ce mai da senin da gwamnatin duka kansu guda tunda yaushe ne ita hukumar zabe akwai abin da dokar kasa ta ce ga yanda ya kamata a yi amma shi yazo ya dauki doka kanshi ya bada yaushe ne dokar kasa za ta zama karkashin dokar kan shugaban zabe tun daga nan muka san ai doka bata bashi incin ba yazo ya ce
gabatar da shaidu
eh zabe na shaidu doka bata bashi incin wannan ba amma ya hito da ki kudiri yace ya bazu izini a zo ai zabe na shaidu alhali doka kasa ta hana kinan wanda yayi wannan kuma gwamnati ta yarda haka ne ya taka doka kuma yayi wannan kuma aka ta yi kinan kaga sai mu ce kansu game yake
kuna ganin dai har yanzu da sauran rina akwai wuya ai zaben nan na gaskiya
a yo ai mutunan gaskiya ke zaben gaskiya yanzu ai kaga wata kitunuwa suka dauko duk wasu mayan jam'iyyoyin kasa ga inda ke akwai wani ɗan siyasa babba sun kama shi sun rihe sai bayan zabe duka aka fara sako mutane ka gani in sun san waɗannan mutanen suna sake cikin wannan jahohin inda suke ba su iya kai gaya to wannan makirtin ne da suke yi kinan ko ba gaskiya ba ne duk abin da ake ba na gaskiya ba kuma in Allah ya daraka jira Allah za a bayyana da ita mutane su gane
sai dai Sule ya tambayi Hamidu Sidi Fodi ɗan rajin kare demokuraɗiyya na ƙasar ta Nijar ko ina hankalinsu ya karkata su masu rajin kare demokuraɗiyya game da wannan zaben da ake fata a yi cikin watan farko na sabon shekara mai zuwa idan Allah ya kai mu
kamar da ka gani seni ta kai lokacin 8 ga wata January na 2017 ai ka san tun da harin mun hito mun gai mun ce da local ya kamata a fara wannan zabe na kananan hukumomi su ne muka ce a fara me sai zamanto aka ce mana gyara ne za a yi aka ce mana zabe ne kirki ake so a yi muka ce to ba matsala to yanzu kuma kana ji an kai shi sai bade ma za a cewa sai wanda Allah ya nuna ma kenan mu abin da muke so saboda Allah da Annabi sai ni ta yi zabe tsarkake ta yi zabe wanda babu munafici a ciki a yi zabe wanda ya zamanto in an samu wanda ya samu a bashi abin shi tunda kun san zabe wanga na karkara ne in karkara in ba a azama su mutanen kware ba mu da kuma san matsala za a samu kenan kiran da zamu mu lalle da har mu je ida ka daga wannan abba mai yanzu an rigai baki alƙalami ya riga ya bushe ba matsala zabe mutun kare gaba zaben na a yi shi fi sabilillahi ka a zalumci kowa wanda ya samu a bashi wanda bai samu ba kuma ya hakuri
za ta yi saboda a gudanar da tsarkakakkun zabe waɗanda babu kurakurai a ciki shi yasa watakila hukumar zabe ta harba shi wannan zabe na kananan hukumi zuwa shekarar 2017
kai ka san mu zaman lahiya muke so wanga zabe da kaga an yi na shugaban kasa da na diputoci ai kadi ba har yanzu da ko matsaloli ko tunda ɗan adawa sun ci su yarda da wannan abin da ake ciki mu kuma a matsayin mu masu son azumna lafiya wannan bai mana daɗi abinda muke so da ɗan adawa da ɗan majority ayi abu da kowa ya ce yayi na'am an yi kokowa an kada ka kai hakuri kai kuma mai iko ka samu Allah ya bada sa'a shikenan mai zabe so muka zabe ayi
kuma mu zamu baku labari mu a matsayin mu na horo mu ma hakki ne a gare mu ya zaman to zabe in bai kyau ba mu hito mu ci mu yarda ba kenan wanga zabe na kananan hukumomi tunda mun san gidajen mu ne za an can kawai ne an kare harkar barki kawai ne za a zuwa in zabe bai kyau ba na ga maka mu ba zamu yarda ba
daga jamhuriyar Niger bari mu leka jihar Bauchin Najeriya inda wasu 'yan karamar hukumar Itas Gadau suke zargin tsohon mataimakin gwamnatin jihar zamanin Adamu Ma'azu Alhaji Abdul Malik Mahmud da yi musu nadi maimakon ya bari a yi zabe sai dai tsohon mataimakin gwamnan ya ce wannan ba gaskiya ba ne da farko dai ga ɗaya daga cikin 'yan takarar wato Garba Sale da abin da ya shaidawa Abdulwahab Muhammad azantawarsu
zaben fati da aka yi na PDP a karamar hukumar Itas Gadau ba a yi ba tun daga North har na local government ba a yi wannan zaben ba ko guda ba a yi zabe ba
kamar yanzu babu wasu wanda aka gabatar da su a matsayin shugabanni na jam'iyyar wannan karamar hukuma ta Itas Gadau
an ce Abdul Malik ya rubuta shugabanni a karamar hukumar Gadau Itas Gadau domin daman ya tabbatar mana ya ce in ya rubuta du Najeriya ba wanda isa sa shi canja ba maganar zabe wannan ya tabbatar mun ni da shi ya ga mun
kana nufin ya nada wasu
ya nada
kamar su wake ne
kamar Adiya akwai Adiya ya nada Adiya shi ya nada duk wanda ya nada yaran sa ya nada kuma a gidansa a wad daya a kasar hakimi daya mun babu maganar zonan da yi a gidansa kawai ya nada
to shi Abdul Malik menene matsayin sa jam'iyyar wannan
matsayin sa kawai uban jam'iyya ne amma ya hana jam'iyyar ci gaba karamar hukumar Itas Gadau domin duk inda kake in kai ba yaran sa bane kai ba dan koran sa bane in duk inda kake duk jama'ar ka duk inda yake ba zai yarda da kai ba sai dai yaran sa wanda abin da yake so shi zai ba inda jama'a ba abin da jama'a suke so ba saboda maradin sa yake nada dan koran sa amma ba mu ko yanzu ake zabe a Itas Gadau a shirye muke zamu shiga zabe kuma zamu ci zabe in Allah ya
to yanzu menene bukatun ku
mu bukatar mu wannan jam'iyya ta jaha yanzu su tabbatar su duba ita akwai matsala ita domin mai rike da jam'iyyar ma shi wazirin mashema ya fice shi da jama'ar sa saboda akan wannan rayin adalci da Abdul Malik ya fice a jam'iyyar kuma kowa ya sani ya fice da jama'ar sa amma mu muna nan daram ba za mu fita ba muna jira mu ga wannan adalci wannan jam'iyyar za ta yi mana duk
to sai dai tsohon mataimakin gwamnati ya ce wannan zuki ta mallaki ne domin ku sai da aka cimma matsaya wannan batu ga dai abin da Alhaji Abdul Malik din tsohon mataimakin gwamnati ya shaidawa Abdulwahab a lokacin da ya kira shi ta wayan tarho
kwanan da suka kowa ya kawo mutane daga farshin din shi da masu zabe suka je warwar suka je su nemi yan sanda su nemi INEC INEC sun yi barbayin sun yi consensus sun tura report an gama zaben ward bai kwanan kuma shi in zabe za a yi ya je anguwar su yanzu sai yanzu a soke zaben ya je shiga layi a anguwar su
Shi garbun
da shi wazirin mashama ni banna nan zace algando ya layi shi ya ja layi daga mutanen da zai a cikin gargidar anguwar su ko umman leader na tsaye za ta kada shi kai ko mutumin Bauchi na dauko na aje shi anguwar su zai fadi shi ya sai ce min ko na wannan zabe yake ba na diba ina zona a nan inda nake maka maganar nan a waje a nan Alhaji Mamu ya zo yana gaya mu cewa sun dauki guri kaza sun kai kaza wallahi baka bina ba jirin ba kuma ya zaba dole sai na rinka ba ina nan inda nake maka har kai zo na gaya mu
abinda suke cewa kai din nan kai amfani da matsayinka na jigo a jam'iyyar PDP ka ba da sunayen wasu mutane kawai ba tare da an gudanar da zabe ba
su wata zona yanda na bayar mana ku eh amma yadda su suke ji sun ba da yadda suke ji haka ba ne haka masu ruwa da suke yi daga dau suka bani sunaye musamma yanzu banda chairman da saka gare shi ba san kowa ba
suna cewa kai din nan ka ce ka riga da ka ba da suna kuma duk Najeriya ba wanda ya isa ya
to masu aure yanon kuma shirin zai diga aya a madadin wakilan sashen Hausa da suka hada da Sulaiman Barma daga jamhuriyar Niger da Abdulwahab Muhammad a jihar Bauchi Najeriya sai Chubahiro Diodone wanda dai da ta sautin shirin
ni madugun shirin Ladan Ibrahim yake cewa sai wani sati cikin ikon Allah
A daidai wannan lokacin kuma ga rahotanmu na musamman. A makon jiya ne dai gwamnatin jihar Borno ta ziyarci garin Istanbul da ke ƙasar Turkiya don tattauna hanyoyin da za a bi na tallafa a 'yan gudun hijira da rikicin Boko Haram ɗaiɗaita da kuma sake gina jihar Borno kanta. Bunan dai yana cikin matakai na baya-bayan da gwamnatin jihar Borno ta ɗauka, wanda kuwa watan jiya ma dai sai da gwamnatin ta ziyarci ƙasar Saudi Arabia don neman irin wannan tallafi. A wani sanarwa da mai bayar wa gwamnan jihar shawara kan harkokin yaɗa labarai Alhaji Isa Umar Gusau ya aikewa manema labarai da ƙasar Turkiya na nuni da cewa barnar da yayin kungiyar Boko Haram din suka yi wa jihar Borno kadai zai iya lamishi dala biliyan 6, don haka akwai buƙatar neman taimako daga irin waɗannan ƙasashe, bacin wanda gwamnatin Janar Muhammadu Buhari ke yi. Yace a yankin tafkin Chad kadai ana da yawan mutanen da suka fi miliyan 2,400 wanda ke amfana da wannan yanki, wanda yanzu haka ayyukan kungiyar Boko Haram suka daidaita su, suka halaka wasu daga cikin su, suka kuma kona musu mahalle da wajen kasuwancin su, wanda hakan ba karamin ci ma baya bane a wannan yankin da ma sauran ƙasashen duniya, ganin yadda wannan yanki ke samar da albarkatun noma. Kuwa makonnin baya ma dai sai da mataimakin sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya na hukumar baya ga tallafi ga ƙasashen duniya, wato Mr. Stephen O'Brien, ya ziyarci jamhuriyar Nijar da ke makwabta da jihar Borno, ya kuma gangaro zuwa garin Maiduguri don ganewa idanunsa irin halin da 'yan gudun hijiran suka fada da kuma barnan da 'yan kungiyar Boko Haram din suka yi. Yace mun zo ne don ganewa idanunmu mutanen da wannan rikici ya shafa da kuma yadda za mu bullowa matsalolin don tallafa rayuwarsu ya ci gaba. Sai dai shi ma gwamnan jihar Borno da wannan rikici ya fi shafa a wannan shiya na arewa maso gabacin Najeriya, wato Honorable Kai Shatima, ya soma ne da godewa gwamnatin tarayya da kuma irin waɗannan ƙungiyoyi da kan nuna kulawa ga jama'ansu da irin wannan rigingimu ya shafa.
In the fullness of time, we shall pick up the pieces of our lives. For now, we are facing real existential threats, with the population of Maiduguri swelling to nearly 3 million.
Yace nan da wasu lokuta masu zuwa rayuwarmu za ta koma kamar na da, amma yanzu haka muna fuskantar barazana ganin cewa cikin Maiduguri kadai na da kimanin mutane kusan miliyan 3.
Our people were the poorest of the poor. Boko Haram has further pulverized them, and we need the assistance, our solidarity, for the assistance of the international community towards addressing the grave humanitarian challenges in the northeast.
Yace mutanen ma wannan yanki su suka fi kowa talauci, kuma ga shirgin giyin Boko Haram ya dirmu ya mu cikin wannan talauci, don haka muna neman taimako, muna neman taimakon kasashen duniya su zo don su tallafa mana, musamman ma wannan shiya namu na arewa maso gabacin Najeriya da kuma yankin tafkin Chad baki daya.
Boko Haram is the deadliest terrorist organization in the world.
Yace kungiyar Boko Haram su suka fi kowane kungiyar ta'addanci muni a duniya. Yace sun fi kungiyar ISIS da Al-Shabaab muni da kuma kungiyar Al-Qaeda. Sakamakon irin wannan hali da al'umman jihar Borno suka shiga dai, ɗaya daga cikin tsofaffin minista a tarayyar Najeriya, wanda kuma ya kasance minista na farko da ya zo don bada nashi gudumawa, da ya fito kuma daga yankin Niger Delta, kuma shine tsohon ministan yankin, wato Mr. Sam Olde, ya yi alƙawarin bada naira 10,000 ga manoma 1,000 da kuma buhunan masara 1,000 don tallafa wa manoman da ke gudun hijira a wannan jiha. Mr. Sam Olde dai ya ce ya ɗauki wannan matakin ne don tallafa wa gwamnatin tarayya, wanda hakan ne ma ya jawo hankalin shugaban hukumar samar da agajin gaggawa na jihar Borno, wato Injiniya Ahmed Satomi, wanda ya ce tun a 1973 jihar Borno ta yi ministoci 21, amma babu minista guda ɗan asalin jihar da ya zo don tallafawa waɗannan 'yan gudun hijira, face wannan minista da ya fito daga yankin Niger Delta. Ya ce wannan abin yabawa ne kwarai da gaske.
Dole kowa ko ɗan Borno, daga 1973 muna da minista 21, ba wani ministan da ya taɓa zuwa ya ce shi tsohon minista ne zai zo ya tallafa mana sai ɗan taliki.
Shi ma Alhaji Aliko Dangote ya miƙa tasa gudumawa ne ta naira biliyan 2 ga al'umman jihar Borno, musamman mutanen da iftila'in Boko Haram ya shafa. Wannan gudumawa dai ya zo ne a daidai lokacin da 'yan gudun hijiran ke kokawa kan halin gaganin da suka samu kansu ciki, musamman ma na karancin abinci da ruwan sha da ma karancin magunguna. Kafin wannan lokacin dai kusan kananan hukumomi 22 ne cikin 27 da ke jihar Borno suka fada hannun 'yan kungiyar Boko Haram, wanda daga bisani sojojin Najeriya suka samu damar sake kwato waɗannan kananan hukumomi, yayin da ake ci gaba da jigilan jama'a da 'yan kungiyar Boko Haram din suka yi garkuwa da su a irin waɗannan ƙauyuka. To ma wani hali ne waɗannan 'yan gudun hijira ke ciki ne kafin wannan gudumawa na naira biliyan 2 da Alhaji Aliko Dangote ya bayar don tallafa wa waɗannan al'umma?
Wallahi yau shekara ɗaya da ɗan wata ko daya kusan 2 dai, wallahi 10 ta bai zama 5 ba. Abla 5 nawa bai zama 10 ba, sai dai 10 ta zama 5 saboda rashin sana'a. Akalla a gabana mai gidana ya bani shago, ina sayar da atamfa fiye da kayan miliyan 4 ko 5 ma, ya bude ya bani. Amma yanzu roko muke kullum mu taba gara wani mai shayi ya bi mu 180 wani wannan mai abinci mu ci garo-garo na 50 mu gudu saboda ba sana ba inda zamu je mu samu yanzu wallahi wallahi magana nake da kai billahi lazi banda naira 50 babu ko sisi a jikina baba buhari mu roke ka kai wa Allah kai wa annabi in za kanada committee zai zo ya samu talaka riga daban wando daban ya tambaye abubuwan da suke ciki na zaman su a garin Maiduguri ya kai riganka da mawa daga wai ya zamanka ya kai ba wai ka turo committee su zo committee sun zo ma mu ba zamu gani sai dai mu ga wow a ce yau minista kaza yazo yau kaza yazo amma muna maraba da zuwan su dan gwamnatin baya bamu taba gani wani minista yazo ya ziyarci ɗan gudun gida
zama mu wannan yanzu ni dai ban san ko mu ne gaba ko dan furzina yana gaba bamu sani ba kaga yanzu da muna samu abinci sheshe amma yanzu abinci dan Allah mutum ya zo ya auna maka gari ko sheshe gari haka ya auna maka cin kofi ko kun kai mutum 40 a daki daya manja baki jerka ba riwa
wani irin gari ne tuko da
gari so kamar
wanda ake jiga o garin masara
eh garin masara inda wannan ka ai ya kyau garin masara a doka baka
ba wani abin da zahara da shi ba ka amiya
guda biyu ku je ku yi ko za ku yi haka za ku abinan ku hada ku ci ko za ku dafa dai ba ku ba bai tace
kafin wannan lokacin ma dai gwamnatin jihar Borno Honorable Kan Shatima ya shawo kokawa kan halin da al'umman nasa suka shiga
we have 1.7 million within the host community that are finding it difficult to pay their accommodation.
Yace yanzu haka a cikin birnin Maiduguri kadai muna da kusan mutane miliyan 1,700 dake zama a gidajen yan uwa kuma abin da za su sa baka make gagaran su gwamnan yana wannan bayanin ne dai yana kuma sharan kwalla lokacin da mai martaba sarkin Kano Alhaji Muhammadu Sunusi Lamido Sunusi ya ziyarce shi a fadarsa shi ma mai martaba sarkin Kano ya bada wani bayani ne game da wani bincike da yace ya gudanar lokacin da yake gwamnan babban bankin Najeriya
the poverty levels in Borno and Yobe were higher than the average poverty in Niger and Chad.
Yace talaucin da ke jihohin Borno da Yobe yafi na kasashen Kamaru da Chadi wanda yace akwai bukatun taimakon agajin gaggawa. Shi ma mai martaba sarkin Gombe Alhaji Abubakar Shehu Abubakar ya bayyana irin taimakon da suka yi wa ƴan gurin hijira ƴan asalin jihar Borno da ke sansani a masarautar nasa kamar haka.
Kamar ni a Gombe akwai IDPs kusan guda 1,000 na mutanen Borno wannan a December muka yi selecting muka ba su kayan gudunmawa kuma sannan akwai yara wanda muka ɗauka makaranta wanda su koma can nan muka zaɓi sun yara 1,500 akwai yaran Borno da yawa ana a ciki.
Haruna Daudabiu, murya Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Ƙarshen wannan rahoton kenan da muka kawo muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.
To kafin mu karkare shirin ga labaran duniya amma a takaice.
Sabon binciken da hukumar kula da al'amuran shige da fice ta ƙasa da ƙasa ta fitar wannan karan ta ce an samu ƙaro masu zuwa ƙasashen Turai cirani. Kungiyar ta ce waɗannan mutane suna tsallaka Sahara zuwa ƙasashen yammacin Afirka ya kai ga Algeria daga nan sai su fada Libya kana su nausa sai Turai. Rahoton ya bayyana cewa mutane sama da 60,000 suka tsallaka daga yankin Agadez na Jamhuriyar Nijar a tsakanin watan Fabrairu da Afrilu kuma an tabbatar cewa daga cikin waɗannan adadin kashi 2 daga cikin 3 sun tashi ne daga Jamhuriyar Nijar zuwa Afirka ta Arewa yayin da sauran suka kunshi waɗanda suke dawowa ta cikin ƙasar ta Nijar. Binciken ya nuna cewa mafi yawan waɗannan yanci rani sun fito ne daga Najeriya, Nijar sai kuma akwai ƴan wasu ƙasashe da suka hada da Senegal, Gambia, Mali da Kamaru. Mujallar nan mai wallafa bayanai game da harkokin wajen Amurka ta ce fadar White House ta aikewa ƙasar Saudiya bom ɗin nan mai hango mutane cikin abin hawansu kuma ta yi ragaraga da su. Hukumar Lafiya ta Duniya ta yi watsi da kiran da ake yi na cewa wai a ɗage wasan Olympic da za a yi a Rio saboda ɓullan cutar Zika a ƙasar ta Brazil. A jiya Asabar ne hukumar ta fitar da sanarwa cewa canza wannan lokaci ko kuma wato rusa wasan gaba ɗaya ɗayansa ba wani abu da zai rage wajen yaɗuwar wannan cutar. Hukumar ta ba da sanarwar ne cewa maimakon dakatar da wasan ko kuma ɗage shi abinda ya dace shi ne a tabbatar an rage abin da ke haddasa cizon sauro musamman inda ake da cunkoson mutane.
To da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da hantsi za mu sake dawowa da izinin Allah. Inda za ku ji shirin na gari na kowa da Sahabu Imam Aliyu ke gabatarwa. Zama da din sauran abokan aiki a nan sashin Hausa na murya Amurka, Muhammad Lalo ke cewa ku huta lafiya.